maka ai kuma godiya mu Allah muke kai ma godiya wala abu ya kyau abu ya kyau Allah ubangiji ya sa su fate insha Allah su kokari Allah ba mu sa da rabo gaba
wallahi yau dai muna cikin farin ciki kware 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 wallahi wanga ball day ba ize bane abinda Allah ya murfa mun gode kuma wanga kafin da zamu shiga shi Allah ya sa mu shiga da sa'a
murnar wasu al'umman Ghana kenan biyo bayan tawagar Ghana Black Stars ta samu gurbin shiga gasar cin kofin duniya nasarar na zuwa ne bayan da ɗan wasan Black Stars suka tashi da ci 1-1 da ɗan wasan Super Eagles na tarayyar Najeriya a karawar da suka yi a Abuja motar wasu matasa a birnin kuma sai dai ta fada a cikin wani lambatu yayin da sun ka tattaru domin shan bikin nasarar
1-2-3 kasan murnan butasa ne eh cikin murna ke ne fara da gota kuma murna yanzu da mu fara an Allah ya sa mu kai muka fit up wanga mota cikin gota ga yanzu da mu murna sosai sosai
sai dai minti 10 da fara wasan dan wasan sakiyar Ghana Black Stars Thomas Depati ya zura kullo a ragar Najeriya daga baya ku Najeriya ta farke ta hannun William Ekong minti 12 tsakani da bugun penalty Najeriya dai ta samu damar zura kwallo ta biyu ta hannun Victor Osimhen amma alkalin wasan ya soke kwallon bayan da anka gano cewa Osimhen yayi satar gida wasu ƴan Najeriya da suka tattaru suna kallon wasan a nan birnin Kumasi suna ganin rashin kawo Ahmad Musa da Igalo da guri yana daga cikin dalilan da yasa suka sha kashi
you have somebody like Musa you have Igalo on the bench you have Igalo on the bench they are international players you want to go and local
sai dai ko ga abin da suke faɗa bayan wasan
ni dai ta min zahiri Allah ma ya sani yanzu haka ni ban ma su ma ana min magana kwallon nan kawai saboda me ni naji zahiri yawa
ba shi ga yanda Najeriya suka bugawa be the cure some worst performance ne cikin su ban expect morning performance akan gaba sun performance su na be the cure out of 100 1% ma ban ba su worst performance ne
duk da dai bacin ran wasu ƴan Najeriya a nan birnin Kumasi magoya bayan tawagar Ghana Black Stars na ganin Ghana da Najeriya duk daya ne
kuri za su yi mu da su Hassan da Hussein ne mun ga an je World Cup ma Ghana na cikin Najeriya na ciki don ga Najeriya na asali ne mu ma wurin mu ta ga shi sa mu muna alfahari da Najeriya
a ranar Juma'a na makon jiya Super Eagles ta tashi babu ci da tawagar Ghana Black Stars a nan kuma su yi a wasa na farko wannan shine karo na hudu da Ghana za ta halarci gasar cin kofin duniya ita kuwa tarayyar Najeriya da ta yi nasara da zuwanta na bakwai kenan Hamza Adam Sashen Hausa na muryar Amurka Kumasi Ghana